Hukumar kwallon kafar Najeriya ta ce za ta taimakawa 'yan kasar da gudaddajin doya. Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Musa Amaju Melvin Finnick ya shaida hakan, inda ya ce hukumar za ta taimaka wa kasa domin yakar cutar COVID-19. Musa Finnick ya ce hukumar kwallon kafar tana ba da tallafi a bayan gida. Ya shaida hakan ne kuma a wajen nuna hoton bidiyo game da wayar da kai na cutar COVID-19. Wanda ma'aikatar matasa da wasanni ta suke da ke nuna mashahuran 'yan wasan kwallon kafar Najeriya da kuma kaftin ɗin Super Eagles Ahmed Musa. A halin da ake ciki dai, wasu yankunan kasar suna ƙarƙashin ba shiga ba fita. Saboda haka hukumar za ta taimaka da kayan abinci da suka hada hadda doya, inda ya ce bala'in na shafar tattalin arzikin duniya, ciki kuwa hadda Najeriya. A halin da ake ciki kuma, jaridar Guardian ta labarto cewa wani jami'in hukumar kwallon kafar Najeriya ya ce kasar ba za ta buƙaci Clemens Oosterhoff ba, ɗan kasar Dutch, a matsayin kocin ƙungiyar kwallon kafa na Super Eagles, wanda bayani ya bayyana cewa biyo bayan muhawara mai zafi da ke gudana a tsakanin magoya bayan kwallon kafa da ke bayanin cewa Mr. Clemens Oosterhoff ya bayyana sha'awarsa na dawowa aikin horar da 'yan wasan kwallon kafa wanda ya bari shekaru 26 da suka shuɗe. Wasu haushi ne jagoranci ƙungiyar kwallon kafar Najeriya da ke nasara a ƙasar Tunisia a shekarar 1994, a yayin da ya watsi da Super Eagles ɗin a gasar kwallon duniya da aka buga a ƙasar Amurka a shekarar 1994, bayan da ƙasar Italiya ta sami nasara a kan Najeriya a zagaye na biyu na gasar. Sai dai kuma wata majiya daga hukumar kwallon kafar Najeriya na bayanin cewa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin hukumar kwallon kafar Najeriya da kuma mai horar mata da 'yan wasan a yanzu, wato Bajamushe Musaginar Roha, inda aka ce sauraki a kammala batun sabunta kwantiragi. A wani bangaren kuma, mai yiwuwa ne hukumar kwallon kafa ta kammala shirye-shirye na amincewa a zaftare wani kaso daga cikin launin 'yan wasan Super Eagles ɗin da ma mai horar da 'yan wasan da kuma wasu ma'aikatan a wani matakin kawo sauƙi a sanadiyar matsalar cutar COVID-19 da ke shafar duniyar wasanni a faɗin duniya. In ji cewar wani mamban hukumar kwallon kafa, hukumar kwallon kafa ba za ta iya ɗaukar nauyin biyan masu horar da 'yan wasan da na 'yan wasa da wasu ma'aikata saboda matsalar cutar COVID-19. In ji cewar hukumar, in har kwantiragin ya tsallake shi ne, akwai buƙatar da a yi nazari kan albashin mai horar da 'yan wasan Super Eagles ɗin na dalar Amurka 55,000 a kowane wata, da na batun bada garabasa na dalar Amurka 5,000 a kowane wasa da aka samu nasara wa 'yan wasan. Sannan ana kashe tsakanin dalar Amurka 7,000 zuwa 10,000 wajen sayen tikitin jirgin sama ma kowane ɗan wasa. Abdulrahman Muhammad, Murya Amurka, daga Bauchi a Najeriya.